get drunk. Well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. Hava. Well, I know I'm gonna be the man who's havering to you. Well, I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Working. Yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. Money comes in for the work I do. I'll pass almost every penny on to you. Come home. Well, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. Grow old. Well, I know I'm gonna be the man who's growing old with you. Well, I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Da 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 da. Along with you. Come home. Yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. Well, I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Da 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 da